wata babbar kotu a jihar Abia ta soke zaben Chief Ikechi Emenike a matsayin dan takarar gwamnatin jihar Abia na jam'iyyar APC a zaben fiddagwalin da aka gudanar jiya Alhamis. A wata karar da wani mai suna Mr. Chinedu Ngole da wasu mutum biyu suka shigar, kotun ta ayyana cewa Chief Ikechi Emenike bai da hurumin tsaya takara tunda an dakatar da shi daga jam'iyyar APC. Kotun dai ta kara da cewa da Chief Ikechi Emenike da kuma Chief Donatus Wamba da ke ciyaman na jam'iyyar a jihar sun saba wa talifi na 9.3 na kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ta hanyar tsoma hannu cikin zaben fiddagwalin da aka gudanar. To sai dai kakakin jam'iyyar APC a jihar Abia Honorable Oke Ezala ya karya ta soke zaben.
There is no court that has quashed the emergence of Chief Emenike as the flag bearer of APC in Abia Guba Post.
Yace ba kotun da ta soke bayyanar Chief Ikechi Emenike a matsayin dan takarar gwamnatin Abia na APC a zaben fiddagwalin da aka yi. Wannan yana zuwa ne daga waɗanda suka sha kayi a zaben, kuma mun ayyana matsayinmu da zaben wanda ya fi farin jini, kuma shine Chief Ikechi Emenike. Saboda haka ba kotun da ta soke zaben, ko wana iya biyan jarida ta wallafa masa komai. Shi kuwa Chief Donatus Wamba, wanda an ambaci sunansa a wannan batun, na ganin ko da yaushe dole ne doka ta ɗauki hanyar ta. Yace dole ne a koda yaushe doka ta ɗauki hanyar ta, saboda Najeriya tana da kundin tsarin mulki. Ko ni kanan kaina an ga laifina a hukuncin da cewa bai kamata in tsoma hannu cikin zaben ba. Ina kokarin yin nazari ne kan hukuncin in san yadda zan bullo wa batun. Yanzu akwai alamun cewa wannan al'amarin ya jefa jam'iyyar APC cikin wani yanayin rudu, kuma sa ido al'ummar jihar Abia suke su ga yadda jam'iyyar za ta warware batun gabanin zaben 2023. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.